بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الفصل العاشر cikin wannan kitabu ash-shifa kenan littafin ash-shifa bi ta'rif huquq al-mustafa sallallahu alaihi wa sallam littafin da malamai suke cewa duk mai da awasan annabin da bai yi wannan littafin ba a da'awar shi akwai na kasu ƙarya yake duk wanda bai yi wannan littafin ba akan san annabi alaihi salatu wa salam dan saboda shine yake sa ka sanin annabi alaihi salatu wa salam mu ga yanzu daga can zawwa nan gurin iya fa'ida da muka samu akan abin da ya shafi ma'aiki alaihi salatu wa salam fasali na goma yace fi ma azharahu Allahu fi kitabihi cikin abin da Allah ya bayyana cikin littafin shi al-Aziz mabuwayin littafi min karamatihi alai na girman annabi a wajen shi sallallahu alaihi wasallam mun ce karama an raba ta da ma'anar tadluga yake nihi ba ma'anar ta babban tauhidi ba wa makanatihi inda hu da kuma daraja annabi a wajen Allah wa ma khassahu bihi min zalika da abin da Allah yake banci annabin shi yace man tazama fi ma zakarnahu abin da ya tsaru cikin abin da muka ambata yace min zalika an min zalika siwa man tazama banda abinda ya tsari cikin abinda muka gabatar ma'ana nan zai jaro wasu ayoyi a cikin Qur'ani wanda ya jero wanda banda wanda ma suka gabata min zalika daga cikin wannan ma qasahu ta'ala abinda Allah ya ba mu labarin shi min qissatil isra'i ta qissa isra'i da aka yi da annabi cikin suratul subhana isra'i kenan wan najm da suratul najm wa man dawata alaihi alqissa da abinda qissa ta tattaro tan nadi an in dawa shine nadewa min azimi manzilatihi na girman matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam wa qurbihi da kusancin shi wa mushahadatihi da mushahada shi ma shahada abinda ya gani ma'ana gani mushahada shine gani abinda ya gano a cikin irin ariqa na sufanci akwai abinda ake cewa maqamul mushahada matsayi na mushahada wanda malaman tafsiri wannan tauhidi abinda suke nihi da shi kawai shine martabatul ihsan mutun ya kai yana bauta ma Allah kamar yana ganin shi inda ababan sufanci abinda suke nihi daban wa mushahadatihi ma shahada min al-ajaib da kuma ganin abinda ya gani na abubuwan mamaki wa min zalika ismatihi kaga ba isra'i da Allah ya ba mu labari babban abubuwan mamaki ne da girmamawa da tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam kowane annabi a lokacin shi mun ga annabi Musa da ya buƙaci ganawa da Allah dura aka ce tahi annabi wane wahayi ne za a aiko mishi amma annabi Muhammad shi dai aka bi wannan gurin da shi buraka mun gani can baya da tayi so tayi garrama jibrili cewa yi babu wanda ya hauki kahin shi babu wanda zai hauki kahin shi an tana dai ta ne kawai saboda wannan gagarumar tahiyya wanda an ce ya rabu ya da'u qadamahu har su yantahi ilayhi darfuhu inda take aje kafata inda idan ta tsaya a ƙarshe nan shine inda take aje kafa shi yasa tahiyya tayi tsawonan da na aka kare ta wa min zalika na daga cikin wannan abin da ke bayyana daraja annabi sallallahu alaihi wasallam cikin qur'ani minan nasi ismatuhu minan nasi kiyaye shi da Allah yayi daga mutane inda Allah yake cewa Allahu ya asu wallahu ya asu muka minan nas Allah ya baka kariya daga mutane da ya sa ana mishi gadi ana tsare shi ga saboda makiya Allah yana sabko wannan ayar da sahiyar sabko ta da dare aka sabko ta da sahi annabi ya zuci ma yan gadi ku tahiyyaku Allah ya kare ni wa qaulihi da fada shi yake cewa izi muku rubbikal lazina kafaru ka tuna lokacin da kafure suke kulla maka makirci suke kulla maka markirci su hudda ka daga cikin gari ko kuma su kame ka amma Allah sai ya hudda ka wa qaulihi da fadar Allah illa tansuruhu faqad nasarahu Allah in buku bashi nasara ba taimaka mashi cikin tahiyar da addinin shi to Allah ya bashi wa ma dafa'a lahu bihi da abinda Allah ya tunkuɗe da shi an hura gare shi fi hazihil qissa cikin wannan qissa min azahum na tutar wasu ba da taharrihim li hulkihi ta yadda suka yi takirra don halakar annabi sallallahu alaihi wasallam suna tajira wa khulusihim najiyan fi amrihi ta yadda suke komawa hura suna ta shawarwari kan yadda sharrin da zasu huto ma annabi alaihi salatu wassalam wal akhzu ala absarihim da kuma ruko akan idanunsu inda khurujihim alaihim khurujihi alaihim lokacin da annabi ya huto musu lokacin da za a yi hijira sun huto mun sani cewa cikin sira ana ta hadi lokacin da annabi alaihi salatu wasalam zai huto idanunsu ga baki daya barci ya dauke su ya bi tauyensu ya wuce ya huto ya tayi su kuma suna ta jira yace wa zuhulihim an talabihi fil gar da kuma da suka rafkana az-zuhul shine gafala kawai rafkana da suka an talabihi gami da neman annabi sallallahu alaihi wasallam fil gar cikin kogi wa ma zahara fi zalika da abin da ya bayyana cikin kogon nan min al-ayati na ayoyi na abun nan na ayoyi suke nuna girman Allah daraja wanda yana cikin Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abubakar suna cikin gurin wannan wanda mai wannan ya hudu labarin mai wannan littafin Al-Burda Al-Burda suna cikin kogi wanda hamma hammama ta yi gida a gurin suna ganin alama cewa kamar wannan kurciya suna ganin kamar tsohon guri ne alhali ko Annabi da Abubakar suna ciki isu ma fil gar izi qulu lisahibi la tahzan inna Allaha ma'ana suratu tauba wa nuzulu sakina alai da kuma sabkar nutsuwa a gare shi wa qissatu suraqa ibn malik da qissa ta suraqa ibn malik hasbu ma zakarahu ahlul hadith kamar yadda malaman hadisi suka faɗa wanda shi mala yana daga cikin su wa siyari da malaman sira fi qissatul gar cikin qissa ta kogo wannan akwai kurakurai qissatul gar ne ya ga su wa hay qissa ne wa hadisul hijra da hadisi na hijra wa minhu qawluhu daga ciki akwai faɗa inna a'dayna kal kautsar mu mun baka tabkin al kautsar fasalli li rabbika kai salla ga ubangika wan har kai suka talayya a'lamahu Allahu ta'ala bima adahu Allah ya bashi labarin abinda ya bashi wal kautsar shi wannan tabkin al kautsar khauduhu shine tabkin shi wakila an ce naharun fil janna korama ce cikin aljanna wakilo sun ce alkhairul kaseer alheri mai yawa wasu sun ce shafa'a wasu sun ce mu'jiza mai yawa wakilo sun ce annubuwa annabta wasu sun ce alma'arifa wasu sun ce amma mutum koma manganin malaman tafsiri magana mafi inganci shine kawai tabkin alkausara wanda aka hi sani wanda yazo a hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa adadin kofufuka mai muhtarul ahadisi ya kawo shi ruwan shi ya hi nono holi ya hi zuma zaki kuma adadin abun gakin da ake kofufukan da ake sha adadin yawan tauraro to kaga wannan shi ake ne da Allah yake shi Allah yake ta inna shani aka lalle mai muna na maka huwa al-abtar shine mai yankakken baya shine mai yankakken baya ash-shanahu kama yake cewa shanahu ash-shainu mummunan abu to mai muna na maka huwa al-abtar shine mai yankakken baya mun ga cewa Annabi hadisi ya ce iqta al-abtar ku yanke mai yankakken baya na zancan maci zai da yake wadannan nau'ikan su ya'ani abin da yake nihi a duka makiyanka wani bugi duka mai kinka wal abtaru mai yankakken baya shine alhaqiru zalilu wulakantacce wanda yake mara daraja awul mufrad lohid ko makadaici wanda yake shi daya awil lazi la khaira fi ko wanda bai da alkhairi nan duka samu miye mafi inganci ba gurin shi bane da tafsiri ake karanta wannan haka Allah yake cewa la qad atayna ka sab'an min almathani wal qur'an alazim hakika mun baka abubuwan maimaita guda bakwai da alqur'ani mai girma wakila suka ce sabaul masani anan aswarul diwalul awwal sune surori masu tsawo na harko wal qur'an alazim alqur'ani mai girma suka ce ummul qur'an shine fatiha wakila suka ce sabaul masani ita ce ummul qur'an fatiha alqur'an alazim kuma sauran ayoyin surori na qur'ani wakila suka ce sabaul masani shine abin da ke cikin qur'ani min amrun wa nahyin na umarni da hani wa bushra wa inzar da albushr da tsoratarwa wa darbu masalan da sanya misali wa idadu ni'amin da bayanin ni'imomi da aka kumsa duka wannan qur'ani wannan abubuwan ne ya kumsa yace wa ataina ka naba alqur'an kuma mun baka labari na alqur'ani alazim mai girma wakila suka ce summiyat ummul qur'ani masani an ce ma alqur'ani ufatiha masani li'annaha tusanna fi kulli raka'a dan ana karanta ta da maimaita ta cikin kowace raka'a da kowace sallah ya an karanta fatiha shi yasa ake ce mata abun maimaitawa wakilo suka ce balillahu bardi Allah madaukin sarki istasana li muhammadin sallallahu alaihi wasallam istasana haya togace ta ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zakhara halahu ya kebance mishi ta dunal anbiya banda annabawa ma'ana ita fatiha wa summiyal qur'anu mathani qur'anin dukan shi an ce mishi abun maimaitawa li annal qisata tusanna dan qissoshin da ke ciki ana maimaita su amsu kisa annabi musa da annabi harun da annabi Nuhu da annabi Ibrahim kowace daga an yi ta wacce sura saboda hikimomin da Allah ya san su wanda malaman tafsiri a tafsiri suna bayyana su kuma su Ibn Jarir da sauransu da suna bayani in suka zo wajen gurin wakila suka ce asbaul masani shine akaramnaka bi sab'i karamat mutun girmama ka da abin girmama guda bakwai alhuda shari'a wa nubuwa da annabci wa rahama shafa'a da ceto wal wilaya da shugabanci wa ta'zimi da girmamawa sakina da nutsuwa Allah kuma yake cewa anzalna ilayka zikra mun sabko maka azzikr alqur'ani kenan wa qala Allah yake cewa ma arsalnaka illa kafatan linnas wa ma aikoka ba sai ga magari gabaki daya ga mutane gabaki dayan su bashiran wa nazira, halin kasancewarka mai bada albushur ga wanda ya biyayya kuma mai galgadi ga wanda yake. Suratu Saba. Haka Allah yake cewa qul ya ayyuhan nas, ka ce musu ya ku mutane, inni rasulullahi ilaykum, ni manzo ne na Allah zuwa gare ku jami'an gabaki daya. Wannan farala ce, kowane annabi ana tura shi zuwa ga mutanen shi, amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ga mutane gabaki daya, ila saqalaini kafa. Qala al-qadi rahimahullah, inna muka ji an ce qala al-qadi anan al-imam al-qadi Iyad yake ce, ya shahara da al-qadi Iyad rahimahullahu ta'ala, yace fa hazihi min khasa'isihi, wannan da zaga al-qali da shi da al-qadi Abul Walid al-Baji, al-qadi al-imam Badruddin al-Aini, dukkan su manyan malaman lokacin ana shari'ar musulunci sune alƙalai, sun yi kowa ilimi kuma sai a dora su alƙalanci bayan an yi ta kai ruwa rana da kyat a samu su amince. Iya da littahi hukamiya ba nan, saboda yana cikin manyan littattafai, saboda fannin shi ne alƙalanci ya gani, shi yasa kuma amfanin abin wani guri al-Imam da wannan shi ma Ibn al-Arabi shi ma alƙalanci zai ba da misali a cikin wani bayani, tunda ya ga shar'o'i masu yawa sun taho, to in ya shiga wannan baban ya fi kowa sanin shi in ya yi wallafa cikin wannan fannin. Ina tana a cikin ahkamul Qur'ani yake cewa akwai wasu abubuwa da ya taho na khunsa mushkil mace maza, wanda yake yana da farji kuma yana da azzakari, to wannan ana ta sabani kan shi cikin sha'anin gado, kuma ana ta sabani cikin sha'anin shi, yace wata rana a cikin ahkamul Qur'ani wani ya zo mini shari'a akan wannan, amma kuma a can baya kafin amshi alƙalanci na yi zama da wanda ke da wannan halin, sai ne kash ina ma a ce na tambaye shi game da waɗannan abubuwan wanda a yanzu da suna iya bani damar yanke hukunci akan wannan. Yake cewa ma arsalnaka wa ma arsalna min rasulinka, ba mu aiko wani manzo ba, yace fa hazihi min khasa'isi, wannan khususiya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ana abin da shi kadai aka ba, ba a ba wani ba, shine khususiya. Wa qala ta'ala, Allah yake cewa ma arsalna min rasulin, ba mu aiko wani manzo ba, illa bi lisani qaumihi, sai ya zo da halshen mutanen shi, li bayyana lahum, dan ya bayyana musu, ya yi musu bayani. Yace fa khassahum bi qaumihi, me yake bance su da mutanen su, wa ba'asa muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila al-khalqi kaffa, amma ya aiko annabi muhammad zuwa ga halittu gabaki daya, mutane da aljan, kamar yadda annabin yake wada bu isti ila al-ahmar wal aswad, an aiko ni zuwa ga baki da ja. Wa qala ta'ala, Allah yake cewa annabi aula bil mu'minina min anfusihim, annabi shi ya cancanta ga mummune game da karan kawunan su, wa azwajuhu ummahatuhum, matan annabi uwayen su ne, uwayen su wajen karramawa da wajen mutuntawa da wajen daraja. Aula bil mu'minina bi anfusihim, shi ya cancanta ga mutane min anfusihim, game da karan kawunan su, ko bi anfusihim ne
min anfusihim
a aya Qur'ani, kai a wani guri ka an ce bi anfusihim,
a min anfusihim kin yake cewa kamar da yace aula bil mu'mini bi anfusihim min anfusihim,
a min da a aya ne
ko za a yi tawdihi ko min anfusihim akan hakan kin
da, a min anfusihim daga karan kawunan su, kaka cakuda da waccan da muka taba bayani, laqad ja'akum rasulun min anfusikum wanda ya wuce. Qala ahlu tafsir, malaman tafsir suka ce aula bil mu'mina min anfusihim, annabi shahida cewa ga kowane mummuni ga karan kanshi, ai anfazahu fihim min amrin fa huwa madin, ai duk abin da ya zartar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam, to wannan zai shude alaihim, gare su su mummuna. Yake cewa kama yumdi hukumu sayyidu ala abdi, kamar da hukuncin shugaba yake zarcewa akan bawan shi. Wakilu suka ce ittiba'i amrihi aula min ittiba'i ra'ayin nafsi, bin ra'ayin annabi, umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam yahi game da bin ra'ayin mutun da abin da ran shi yake so. Wa azwajuhu ummahatum, matan annabi sallallahu alaihi wasallam uwaye ne na mummune, shi yasa ake cewa wance a ce ummul mu'minin, wance a ce ummul mu'minin, kunna fil hurma, amma ayan shi'a sun hudda kan banda matan annabi ba uwayen su bane, wali annahunna lahum azwajun fil janna, dan saboda su matan annabi ne zai kasance matan shi ne kuma cikin aljanna. Ana tsallake ina ga ai hunna fil hurma kal ummahat, su a wajen mutuntawa kamar uwaye ne, haruman kawo hunna alaihim, ya haramta arman su ga mummunai ba a dahu bayan annabi ya rasu, takrimatan lahu, dan girmama annabi sallallahu alaihi wasallam, wa khususiya, kuma dan saboda khususiya, wali annahunna lahu azwajun fil janna, dan saboda annabi matan shi na duniyar nan su matan shi ne a aljanna. Wa kad qura an karanta ta cewa huwa abul lahum, shi kuma baban su ne, annabiyu aula bil mu'mini min anfusihim wa azwajihi ummahatuhum wa huwa abul lahum. Ta zo a cikin qira'a shazza amma ba qira'a mutawatira ba. Wala yuqra'u bihi al'ana, a yanzu ba a karanta shi, li mukhalafatihi al mushaf, dan ya saba ma mushafi, ya saba ma abin da ke rubuce, ma'ana nan qira'a ce shazza. Qira'a mutawatira ita cika qira'o, ita cika rukunai guda uku. An takuna muwafaqa lima fil mushaf, sharadi na harku ta kasance ta dace da abin da ke cikin mushaf. Haka Allah yake cewa anzalallahu alaykal kitaba wal hikma, Allah ya sauko maka littafi da hikima. Aya har zuwa ƙarshe, kila wasu kace fadlu wal azim, faralashi mai girma bin nubuwa da annabta, wa kila wasu kace bima sabaka lahu fil azal, da abin da ya gabatan mushi cikin fil azal. Wa asharal wasidi, al-imamul wasidi ya yi nuni ila annaha isharatun ila ihtimalur ru'ya, wannan yana nuni ne zuwa ga cewa tana yiwa gani ya tabbata. Allati lam yahtamilha Musa, wadda annabi Musa bai dauki ba wannan gani na Allah madaukakin sarki. Nan gurin yace nuni ne zuwa ga cewa annabi Ali an yi sabani, annabi lokacin da aka yi Isra'ila shi ya ga Allah ko bai ga Allah ba, to yace wannan nuni ne ga cewa tana yiwa ganin Allah ga annabi sallallahu alaihi wasallam, yana yiwa hakan kin, duk da annabi Musa shi lam yahtamilha, bai dauki ba wannan kin, bai samu wannan kin ba da yan nema. Na zama takaita babu na farko ya kare sai albabu sani fi takmilillahi ta'ala lahul mahasina khalqan wa khuluqan wa kiranihi jami'il fada'il ad-diniyya wa ad-dunawiyya fihi nasaqan, wanda shi ma da babukan shi wajen 20 da nawa ne, sai ta tawa 20 fasalan fasali 26.